ke hanawa abubban da janaba ke hanawa la yadkhulu al-junubu masjidan wa la yaqra'u illa al-ayatayn to anyi to atayemu bu to babin taimama taimama zu safarin ubiha aw zu marari tayammama lin-nafli wal-muftarari zu safarin ubiha aw zu marari tayammama lin-nafli wal-muftarari وهارر سهل فارغ أدم ما كافيا أو حوف وقته ألم لن نفل والجمعة والجنازة إلا إذا تأين الجنازة ذو سفر قبيها وانيكي تفيا تفيا ديكي أنهل الشاتة تفيا قوتك جائزة ما تفيا دب أهل التابة أما أنه akwai bayani na malamin akwai wanda suka tafi akan cewa shi dai a tsari tafiyar da take hana amfani da ruhusa tafiyar da ba halatta ba to ruhusa da take hanawa shine ruhusa da yake tara ta yadda tafiya amma ruhusa wanda ba ta rata yadda tafiya ba to tafiya koda da ba halatta ba ce za a yi amfani da wannan ruhusar a halin tafiya amma abin da yake yara tafiyar ce ke saboda wannan ruhusar to shine in tafiyar ba wanda shari'a ta yadda da ita bace sai a ce ba a yi ba yanzu misali kamar shin azumi dan tafiya shin azumi dan tafiya me ke kawo shi tafiya to tafiyar duk da ba ta halatta ba tafiyar duk da ba ta halatta ba a duban shari'a to ba daidai bane wanda yayin wannan tafiyar sha azumi saboda magana shan azumi bata taso ba tafiya ce take sawa a sha azumi shi ko wannan tafiyar da yake shari'a bata yadda da ita ba al-ma'dumu shar'an kal ma'dumu a haqiqa hissa duk abin da yake babu shi a shari'a bata yadda da shi ba to kamar babu shi ne a fili amma kamar wannan rashin ruwa ai yana halatta a taimama ko da a halin zaman gida a wayansu guraren yaushe sa suna laman suka ce kamar irin wannan to koda tafiyar da bata halatta ba ce amma zalo ya rasa ruwa to ba a ce ya bar sallah ba saboda rashin ruwan sai ya taimama yi sallar haka illa iyaka idan mai tafiyar da aka halatta ne zai iya yin taimama yi nafila idan ya rasa ruwa tafiyar da yake shari'a ta yadda da ita amma wanda yake yayi tafiya da shari'a bata yadda da ita ba to wannan ba ya yi taimama ya nafila ba saboda damar cewa ai taimama ai nafila yake banta da matafi wanda yake mazaunin gida ba ya yi taimama yayi nafila ba amma in ya rasa ruwa ba ya yi taimama ya farilla ba to haka ma wanda yayi tafiya da shari'a bata yadda da ita ba shi ma in ya rasa ruwa ya yi taimama yi sallah ta farilla kuma da aka ce tafiyar wato a wasu malaman suka ce sai tafiyar fa da yake ta kai wato koda bata kai kasaru ba wanda wannan shine mashhuri a wajen Imam Malik da mafi yawan malamai amma akwai wasu malaman da suka ce a me tafiyar da za a halatta wa haka sai tafiyar da yake ta kai wanda za a yi kasarin sallah a ciki ma'ana ta kai buridi hudu ko fiye da buridi hudu ta kai mil 48 da shari'a ko fiye da haka kuma da aka ce tafiyar da aka halatta aka ce tafiyar da take wajiba ta shiga a ciki tafiyar da take manduba ba ta shiga a ciki tafiyar da take ja'iza wanda yake wato ista wadara faha da yinta da rashin yinta duk ɗaya ne a shari'a to ita ma ta shiga a ciki wato tafiyar da take wajiba kamar misali wanda bai taba zuwa haji ba ya tafiya dan haji dama wannan tafiyar ai wajiba ce a hakkinsa tunda hajjin nan wajibi ne rukuni ne daga rukunan musulunci na biyu tafiyar da take manduba ko kamar tafiyar da za a yi dan a ziyarci wani bawan Allah na kirki da a tafi dan a ziyarci bawan Allah na kirki kakka saurari maganar masu cewa ba a tafiya dan a ziyarci bayan Allah na kirki ai annabi ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida wannan ana magana ne akan tafiya dan masallaci ba ana tafiya bane dan kan ba ana magana bane akan tafiyar da za a yi dan ziyarar bayin Allah da kirki eh ba wanda yake ma ake kaunar salahar sabab dan uwan kama musulmi yanda yazo a hadisin muslim in ka fita dan ziyarar sai zama ka fita ne dan Allah kana da babban matsayi wajen Allah dan Allah musamman ya aiko mala'ika dan yewa wanda yayin wannan tafiya albishi saboda na ba wa Allah na kirki wani yace ai cewa kai la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida kaka ce za ka ziyara wani bawan Allah na kirki in a garin ku ne in ka samu dama ka ziyarce shi so yake ya raba ka da na kirkin dan ya raba ka da nagartar yanda wanda ya raba ka da kirki yayi me ya raba ka da nagarta shi yasa kanka saurari irin wayannan masu irin wannan magana fada kawai suke yi fada kawai suke yi to shi duk wannan wato ya shiga na tafiya ce wadda take mustahabba tafiya ce wadda take mustahabba to wato aje dan ziyarar bawan Allah na kirki dan ko ga abinda ma ake iya samu a wajen auzu marare ko kuma wanda yake bai da lafiya ne wanda bai da lafiya kuma wannan da aka ce bai da lafiya ba sai lalle yanzu bai da lafiyar ba ko da wanda za a hukunci da bai da cewa bai da lafiya kamar wanda yake yanzu lafiyayye ne lafiyayye ne kamar kowa amma yana taba ruwa ya shiga wani hali yana taba ruwa ya shiga wani hali to shi ma sai a ce hukuncin sa kamar mara lafiya ne hukuma duk da cewa dai ga yana komi yanzu na mai lafiya amma kuma saboda in ya taba ruwan zai shiga wani hali to shi ma hukuncinsa kamar wanda bai da lafiya kuma malamai suka ce ko da rashin lafiyar da yake jin tsoro zazzabi ne zazzabin ma ba mai tsanani ba ko da zazzabi ne sassauka in ya taba ruwan amma bai taba ruwan ba ya san ba zai wannan zazzabin ba to shi ma sai ya bar taɓa ruwan ya taimama shari'a ta zo da cewa bawa ya kare lafiyarsa shari'a ta zo da cewa bawa ya kare lafiyarsa to ko kuma wanda yake da mun bai da lafiyar yana jin tsoron in yi alwalar ya yi amfani da ruwa rashin lafiyar za ta ƙaru ko waraka za ta jinkirta to a tayammama wayannan guda biyun kowanne a cikinsu da shi matafiyin da shi marasu lafiya ya halatta su yi taimama zu din shi ne mubtada zu safarin ubiha au zu marari wannan adafi da an adafta ne akan mubtada taimama jumlar nan ita ce labari lin nafili suna da damar su yi taimama fa ko da sallar nafila ne su wato su yi taimama lin nafili istiqlal da sallar nafila domin ita kadai ba wai sai farillar da take bin ba sai nafilar da take bin farilla ba ba sai nafilar da ke bin farilla ba ko da a'a su taimama kai tsaye dan su sallar nafila ya halatta wato au lin nafili wal muftarari sai ya taimama kuma dan sallah ta farilla muftarari sallah wadda take ta farilla wato sunan maf'uli ne sunan maf'uli ne to wato malamai suke cewa ita tafiya iri biyu ce akwai tafiya ta zahiri ita ce anan ake bayanin ta akwai kuma tafiya ta batini ita ce bawa ya zama ya ta duban cikin halittar Allah don ya samu saduwa da Allah don ita ce tafiya ta baɗi ne shi ne wani a cikin irin wannan tafiyar da ke cewa kun ƙa'idan zahiran wasirru murtahilu fasairu min duni rahalin asanu safari kun ƙa'idan zahiran ka zamo a zaune kake wato a zahiri ga ka waje ɗaya kake amma kuma wasirru murtahilun asirinka yana ta tafiya ga Allah zuciyarka tana ta tafiya ga Allah ya shawo Ibrahim yake faɗa wannan yasiruna sayran fil majalis fa'ajaban li sayri julusin yushbihuna suhula abin mamaki ga su a zauno je daya amma kuma tafiya suke tafiyar da yake tafi gudu duk wata tafiya saboda wannan tafiyar wanda yake yanke matsayin halitta don ya sadu da Allah tafiyar sa tafi gudu da duk daga duk wani kumbo ma duk wani kumbo da za a fada cewa ai kumban nan yana gudun kilomita dubu kaza a awa daya ko yana abin da ya kamata wannan shi abin da yake yankewa yafi wannan yafi wannan a awa daya shi yasa shine kun kadinan zahiran wasirru murtahilu fasairu min duni rahalin ahsanus safari tafiyar da zakai ba akan sirri ba da kawo dabba ba ba kawo jirgin sama ba ba kawo komai ba zuciyarka ce take tafiya to ai tafi kowace tafiya ki tafi kowace tafiya kyau domin ko tafiyar ma da aka ce kai a zahiri nan ka samu saduwa da Allah ne an ce ka je haji farilla ne amma dan ka samu saduwa ga Allah ne in zama zuwa hajjin naka ba Allah ka dosa ba sai ya zame ma kuma kaya a maimakon ya zama ka samu sai ya zame ma kuma kaya kenan to waharirun saha haka nan wanda yake mazaunin gida lafiyayye yana iya yin taimama lifarin dan farilla wato wannan anan me sharhin yake bayani akan nau'o'in tafiya da yake magana akan nau'o'in tafiya ya kawo cewa wato tafiya akwai wanda aka ce ana neman ta a shari'a akwai wadda shari'a bata ce tana nema ba amma dai ta yadda ai to cikin tafiyar da shari'a take nema akwai tafiya dan haji ko umra ko yaki ko neman abinci inda yake bai samu a gari ba kamar wanda yake neman ciyawa zai yi ciyawa daga nesan duniya ya kawo wani waje ya siya ko ko a tare yake da dabbobinsa zai kai su ci ciyawa a wajen ko itace ko farauta ko kasuwanci ko duk wani kasabi ko kuma dan nufin albarka kamar masallatan nan uku ko guraren da ake ribadi ko ziyarar kaburbura ko ƴan uwa ko raka ƴan uwa ko kuma dan neman ilimi ko kuma dan neman ilimi wanda yake wannan ta neman ilimin muhimmiya ce saboda an ce ai da ka zauna a garin da ba ilimi gwamma duk wahalar da za ka yi ka tashi ka bar garin na malamai cewa suka yi ko da a ce kana da mahaifa mahaifan suka ce ba su yadda ba amma ka san a garin ba wanda zai koya ma me farilla a kanka me haram to ka saba musu kai tafiyar ba ka da laifi wajen Allah a nan binsu ba daidai ba ne don ba daidai ba ne mukallafi ya zauna bai san abin da yake farilla a kansa ba bai san abin da aka haramta masa ba sai ya ta saba wa Allah ya taka tobara shi ya sa la da'ata li mahlukin ko fi ma'siyatil halik ya sa nan ko iyaye sun ce ba su yadda kai tafiyar ba matukar garin ba wanda zai koya ma to ya zama wajibi ka sabe su kai tafiyar dan ka samu aka ce zama a irin wannan garin ai haramun ne ma ga musulmi zama a irin wannan garin ai haramun ne ga musulmi inna sawa bi baladin la ilma fihi ko inna sawiya fi baladin la ilma fihi muharram fasba'ahu min niyya nabi aw baladin tashadu fihi al munkara wujida fi haddamina musaddara inna sawa haqiqa zama ka zauna fi baladin la ilma fi a garin da ba ilimi a cikin sa ba wanda zai koya ma me yi farilla akan ka me yi haramun muharram wannan zaman haramun ne fasma'ahu min niyya nabi kaji wannan bayanin daga gane ni ya kai wanda yake a fadake aw baladin tashadu fihi al munkara ko garin da zaka ga abinda ba daidai ba ana aikatawa ba ka da ta cewa bayan da zaka yi to zama akwai garin da ba za ka ga irin wannan ba ya zama ma wajibi ka kyale wanda ake aikata munkar wujida fi haddamina musaddara maganar nan da aka faɗa a waje tana nan a sharihin muhtasar na haddabu in ka duba sharihin muhtasar na haddabu za ka ga wannan maganar da aka faɗa wani kuma yake cewa wa kullu mawri'in bihil ilmu udim فالانتقال منه فرره هتم كما رئي به الفساد يكسر أو ما به تشاهد تشاهد المناكر أو مورئ لنفسه به يزل فواجب إلى سواه ينتقل وكل مورئ دون وجبه العلم أدم لأك رس إلمي أوجم فالانتقال منه فرره هتم شروع دقا قريشي زم وصف رلا أنت لليني lallene farilla kama wuri in biyal fasadu yaksuru ko duwar danda bannata ya waita aw ma bihi tushahadu manakir ko inda ake ganin abubban da suke munkare aw ma wuri ul nafsi bihi yazu ko ko wajen da amma ce ya zauna zai kaskanta to wajibi ne ya bar wajen fa wajibin ila suwahu yantakin wajibi ne ya koma wani wajen wa halirun saha haka nan mazaunin gida lafiyayye li farin yana taimama dan sallah ta farilla in adimma kafiya in ya rasa ruwa mai isarwa wannan in adima ma'an ne asali akai kasarun mamdudi lil rurati aw hafa waqatihi alif koko yaji tsoran tserewar waqaci yana jin tsoran waqaci zai tsere masa in ya tsaya yin alwala ko neman ruwa to sai ya tema mai sallah amma nan akwai sabari akwai wanda suka ce kiyye ce mamar ana matakar da ruwa ye alwala ye sallah waje ruwa kace magana da yace ita ce malam Musa Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya zaba lan nafali wanda yake bazaunin gida lafiyayye baya yin taimama dan sallar nafila dan cewa bai samu ruwa ba to wannan bai ba shi damar ya taimama ya nafila ba ya hakura da nafila sannan ya samu ruwa yayi alwala yayi wal jum'ati haka nan mazaunin gida lafiye ba yayi taimama ya sallar juma'a ba in yace mana ya sallar juma'a dan cewa ya rasa ruwa to bai isa masa ba a rancen da yafi shuhura amma akwai kauli da cewa wato ya isa masa wato sabanin dai abin ginawa ne akan cewa ita juma'a tana zuwa ne a maimakon azhur koko kowanne a ciki zaman kansa yake an fararta juma'a an fararta azhur kuma ranar juma'a wanda bai samu juma'a bai azhur kenan amma wanda ya samu juma'a ya juma'a ita juma'a ba musaya azhar bace don an ce haka sai a ce ayi ta mama kenan ayi wanda ya ce mama yayi ta yana mazaunin gida lafiyayye juma'a su ta inganta amma bisa cewa ita juma'ar musaya azhar ce to tunda shi musaya bai samu ba sai a koma ga asalin shine azhar shine azhar to wato shine wani yake cewa tayammamal mariru lil aruba wa faqidul ma'i bi ghairi miriya amma idza wajadahu wa hafa fawata hafa zakaru hilafa wa shahharu salatahu lizzuhri wa kaunahu musalliyan bidduhri zakarahu albunani binti sabi li zahiril mawaqi wal haddadi wal janaza baya yace mama mazaunin gida lafiyayye baya yace mama dan sallar janaza ba illa idza taayyana janaza sai fa idan janazar ta ayyana a kansa ba wanda zai sai shi to a sannan ya yace mama yayi ta to a wannan kenan ko karshen babin kenan ko sai mama mai tabbaito shin ko